27 ko miladi ne muke ko ya Allah astaghfirullah to yau dai insha Allah mun saurari muhajjata sorry mawdu'i mu na yau shine yana da kyau dai din nan da Allah ku tana mu yau na turanci na salarin ma da yake karba albashi 21 ga watan July 2025 sai kuma watan na musulunci 25 ga Muharram shekara 1447 insha Allah yau zamu saurari mawdu'in mazarar mu mai taken zinariyar mace a wurin mijinta wanda kun saurari koke da nayi gurin malam ina fata za mu dauki gyara da Allah magana ne muka yi magana zinariyar mace tabbas mun san cewa za a tako wasu sifofi ne da wasu halaye da dabi'u na macen kware dan ba ki taba zama zinariya mun san yadda zinariya yake da daraja so insha Allah a farko fari dai ya kamata mu tunasar da junanmu cewa aure wata babbar ni'ima ce da Allah daga Allah subhanahu wataala wacce ke kawo nutsuwa da zaman lafiya tsakanin mace da miji ko tsakanin mata da mazajensu domin a samu aure mai izo mai albarka da ɗorewa yana da matuƙar mahimmanci a ce mace ta san yadda za ta faranta mijinta rai da kuma kyautata masa a dukkan ɓangarori dukkan fuskoki rayuwar aure na da buƙatar mene haƙuri sadaukarwa da fahimta idan mace ta san hannunta ta san kika san wace ce ke kika san hannunki kika yarda da kanki cewa mijinki ya mallake ki dan sai kin yarda da wannan ne fa sannan za ki iya baje mishi dukkan alkhairanki idan kika san wannan sannan kuma kika iya sarrafa masa kanki ta kowane bangare don ganin wato kin maida masa kanki gurin hutawa da gurin huce da kanki to lalle ina tabbatar miki zaki ga yadda mijinki zai zama zaki zama shi gol zaki zama shi you know soyayya da yake miki zai karu da girmamawa da jin dadin zama da ke din zaki ga zaki iya ganewa daga gare shi sannan aure mai albarka shine wanda kowanne daga cikin ma'auratan wato ke da mijinki akwai lokaci zaku san kuna kokarin kyautatawa dan ɗaya kyautatawa dan uwansa ba tare da jiran ladan duniya ba abinda kawai kuke yi shine a samu gwaggwaban lada daga Allah subhanahu wataala so kasantuwar aure wata hanya ce da Allah subhanahu wataala ya halitta domin samar da natsuwa soyayya da jituwa tsakanin mace da namiji kuma ba wai kawai don a hada jiki ba ko hadin abin nan ba haɗi ne na zuciya ya zama tausayi yana nan haƙuri yana nan da kyautatawa wanda hakan na ƙara danƙon soyayya da tabbatar da zaman lafiya a gidan ma'aurata kuma hakan ba za su taɓa samuwa ba har sai mace ta zage danci sai kin ɗaure belt wajen menene wajen baje masa kolin dukan alkhairanki wato dan zamowa wannan kalma da na kira dan zamowa menene zinariyar mace kamar yadda muka sani aure ɗaya ne daga cikin manya-manyan nimomin Allah subhanahu wataala da ya hore mana wato mu bayinsa ba don biyan bukata ko na saduwa ko kuma don hayayyafa don haihuwar yara ba a'a kawai wato don kaurewa wata hanya don kwanci akan yi ta don musamman da zama to bauta ce na Allah subhanahu wataala wacce wato take dauke da manya-manyan ladadaki wato a cikin aure akwai rahama da tsarkake al'aura misali idan muka dauki aure misali mu sanya shi a matsayin bautan Allah za mu dauke shi da muhimmanci amma da yawa dake ban ba mu kallon aure a matsayin ibada sai yasa muka yi abin da muka dama za mu kyauta zamantakewar mu idan muka kalle shi a ibada muke yi za mu kyauta zamantakewar mu tsakanin mu da mazajen mu da abokanan zaman mu kila kishiyoyi da ƴaƴan kishiyoyi domin menene domin kwaɗayin samun yardan Allah subhanahu wataala yadda misali yadda aure ke zama bautar Allah shine idan aka tsarkake niyya idan muka yi da niyyar kare kawunan mu daga fadawa zinace da su lesbianism maɗigo da su ludu to idan muka tsakake cewa za mu auren ne saboda waɗannan da kula da namiji ya kula da mace kulawa da cinta da sauransu da tausayi da tarbiya sannan da kuma yi ma ƴaƴa tarbiya su ma to wannan mun yi auren a turban musulunci da kwaɗayin samun lada so abu na gaba shine cika haƙƙin juna idan miji yana cikin wato idan miji yana kulawa yana kokarin soke haƙƙin matarsa da ke wuyarsa kamar yadda shari'a ta tanada masa da ita kuma mace ta zama to mai biyayya mai da'a ga mijinta kamar yadda Allah da kuma musallin ta dora mata aka ce ta zama to ita ce mai always receiving order from him not her giving him order ta zama to mai da'a mai to shikenan ranka dai ai insha Allah na ma gama kawai to ki zaman to dole ke ce me an san order in yace yi in yace bari ki bari so abu na gaba shine kulawa da iyali da tarbiya manzon sallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wannan yana nuna cewa kula da iyali ciyar da su tarbiyyar da su wato dukan wani abu ibada ne da za a yi hisabi ranar lahira tsakanin miji da mata da tsakanin mata da miji da kuma miji da ƴaƴa da uwa din da ƴaƴan da kishiyarta sai abu na gaba shine jurewa wato juriya domin Allah aure baya rasa sabani da ƴan kananun gwagwarmaya wasu ma manyan gwagwarmaya idan miji ko mata suka yi hakuri da juna saboda tsoron Allah subhanahu wataala wannan hakurin zai zamanto wato auren zai zamanto an gina shi ne a menene a dalili dan a samu lada to hakan zai zamanto an za a samu gwaggwaban lada sannan abu na gaba shine hada kai a wajen yi wa Allah bauta wajen ibadar Allah misali ku yi sallah tare da shi da gidanki in za ku karatu Qur'ani ya dauki nashi Qur'ani ki dauki naki ko kuma yana biya miki ko kina karanta naki yana karanta naki sai kuma dagewa shi ana sallar maghrib yana sallaji na neman ilimi ke kuma safiya na yake dan kai kai ki dauki ri da kanki kin tafi islamiya to wannan insha Allah kuka kula da yin haka wannan yana ƙara ƙarfin cewa insha Allah auren kun gina shi ne domin wato akan tafarki ne na bauta so rai maganan mace ta zama to zinariya ko kuma zinariyar mace wurin mijinta mace zinariya ce a wajen mijinta idan misali ce a rayuwar aure mace tana da matukar muhimmanci ita ce ginshikin gida ginshikin tarbiyya kuma ita ce tushe ta natsuwa da kwanciyar hankali ga mai gida zinariya ki zamto zinariya ne iyaka wajen wato wajen mijinki ita ce wacce ba za a iya musanya ta ba idan ya same ki a matsayin gwal to zai ji da wuya samu haka da yawa in ka samu daki da samu zinariya a matsayin mata idan ta mutu take ga Aisha fa ma ya ƙara aure ya rika ta eh tukuna saboda kawai yana ta a duniya ba wacce za ta iya musanya ki to haka ake so mace ta sifatu ta zama to zinariya a wurin menene a wurin mijinta ki zama to kaman zinariyan gaske din yanzu kina da daraja kina da haske da kima a idanunsa a cikin zuciyarsa gabaki daya wannan mace ita ce mai kyawawan dabi'u mai hankali sannan mai biyayya ita ce mace ta gari wacce duk miji da Allah subhanahu wataala ya azurta da samu irinta to tabbas yau Allah godiya Allah ya masa babban rabo na duniya saboda ita ce kadai zinariyar mace ita ce kadai ni'imar da bawa da namiji zai iya samu a nan duniya ba duk wani abu daga baya ne so mace zinariya a wurin mijinta ba wai mace ce da ke da kuɗi ko ado ko kyau ko kwalliya ko a'a ita ce wacce tabbata al'amari na tsafta yana ciki ta zamanto mai tsafta mai haƙuri mai tarbiyya sannan ta zamanto gata mijinta aka ce gata mijinta ya zamanto ya ce kar ya kuka kar ya nemi wani abu ya raka gaggare ta kuma ita ce wacce idan mijinta ya kalle ta kamar hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idza nazara ila hasar ratu to ake ki zamto idan kina so ki ansa suna zinariyar mace ne zamto wanda idan mijinki ya duba ya kallo gare ki zai ji farin ciki zai samu natsuwa sannan kuma idan yana cikin damuwa a kullun ita zinariyar mace za ta kawo mishi Allah kusa tana rarrashin shi tana nan cewa kar ya damu Allah na tare da shi Allah na nan so sifofin zinariyar mace a wurin mijinta na farko shine tana da imani da tsoron Allah wanda shine ginshikin darajar diya mace mace mai tsoron Allah subhanahu wataala tana da matukar tsada ba su da yawa a wannan zamani ba ta saba wa mijinta sai dai da kuskure da zaran kuma ta kuskure ta gane kuskure ta yi mata a take Hausawa suka ce mace na tuba ba ta rasa miji so zinare mace ita ce da zaran ta ga ta yi kuskure ta bata wa mai gidanta bata wa bata masa rai sai in ya zo a kuskure to take take gurfana ta zama mai bashi hakuri mai rarrashi shi har sai ta ga ya dawo ya yafe mata ita a kullum zinariyar mace farin cikin ta shine daga ta faranta wa mijinta ba abinda take fata ta ga yana cikin walwala sai abu sifa na biyu shine tana girmama mijinta ita zinariyar mace mace ce mai son a kullum ganin mijinta mai tana ganin mutuncinsa tana girmama shi tana yi masa magana cikin taushi da mutunci da mutunta shi a gida ne ko a waje ne cikin ƴaƴanta ne ko cikin ƴan uwanta ko cikin abokanansa sai sifa na uku shine tana kula da tsafta kamar dai yadda za menene gold ai mun san yana da kirkeli yana da daukan ido to zinariya mace haka ake so ki kasance ki zamanto mai kirkeli da daukan ido haka idan aka ce mai wata cikin tsafta ko mai aka da yake da kima sai a ji kanci aka da yake ko mace ta kalle ki sai ta ce wallahi matar nan tana burge tana min kyau to kin ansa sunan ki a zinariyar mace ki zamanto mai annuri ko lokaci cikin irin you know abun ban sha'awa zinariyar mace tana kula da kamshin jikinta kamshin tsakar gida in aka ce bayan yana nufin falo kamshin toilet kitchen dinta you know ba za a ji tsamin miyar shekaran jiya tarin wanke-wanke bi tsamin suna bi ko hajjata lillahi to idan har ba a shiga kitchen ana neman zabi ba abinci amma ta dan wani abu na gum a wallahi kifa dina biyar mace bace aiki dan yi haka zaki yar dan kwali a dukamci ai ba namiji zai ai da mai zaki rika cucuran ya cikin maza ne kina tsakankan matan ki ga mata yan uwanki da kin zauna kan dukamci wallahi ke dina ne mace ce amma ko ba ka lura aka kira burgusa da mace wace ce muti ko ki ji waran baki ko ki ji waran hamba ta so abu na zaki tantance masa duk kamshi kamshin kamshin nan kamshin ina ne duka ki gyara mishi dukkan kashi kace domin mene don hancin sa kake yadda kullum nakan ce ki hancin sa kake dai sunsun wani abu bashi tsani hamani daga gare ki ko ƴaƴanki ko gidanki wallahi kin fado baki da nauyi wallahi kin fado baki da nauyi ai mace an san ta da kamshi shine sai ki zamto zinariyar mace so abu na sifa na hudu shine tana da juriya da hakuri ita zinariyar mace a wurin mijinta mata ce mai hakuri da juriya rayuwar aure tana da gwaje-gwaje da jarabobi kala-kala akwai kamar da nace gwagwarmaya mace zinariya ba ta yawan korafi idan mijinta yana cikin damuwa ko cikin wata matsala tana tana kokarin ta idan har tana tare da shi to haka za ta daure za ta zauna ne da shi cikin hakuri da juriya da tausaya ba tare kuma da yi mishi irin gori ko cizgunawa ba wannan ita ce zinariyar mace sannan zinariyar mace a wurin mijinta ita ce wacce take kula da sirrin gidanta ba a ba a ganin ta ba a ganin gidanta a hannu in aka ce gidanki a hannu kike ne da kin zauna labarin matsalan gidanki a islamiya labarin matsalan gidanki to ba ki zama zinariyar mace ba so mace zinariya mata ce mai keeping secret ba ta tallata sirrin mijinta a sirrin gidanta a gida ko a kasuwa sannan mata da amma yanzu ga sirrin ƴaƴa mata da yawa a duniya a Facebook wata na neman waita ba da shawara kuma ku gani a WhatsApp da Allah ga damuwa na dan Allah ina neman shawara ya salam shawara ma har ya wuce ki yi da ke da kila mahaifiya ko wani close relation dan uwanka a wai sai kaga mace tana tallata damuwar ta ma duniya ba ki ba zama zinariya ke ba zinariyar mace bace so zinariyar mace tana kana mutuncinta da namijinta da kuma kame sirrinta da namijinta tana ba shi matukar kulawa sannan sifa na shida shine ita mai kula ce da bukatun mijinta in na ce mai kula da bukatuwa in the sense that in na ce bukata musamman asalin bukata namiji in aka ce mun bukaci mun san me muke nufi ko ba sai mun tallata ba wannan wani bane da mun riga mun sani to zinariyar mace a shirye take duk sanda ya bukace ta tuya take yi sauke tuyan ajiye shi ki kashe wuta saurare shi aho to shikenan da dalila to shikenan wallahi da gaske kin yanka kajin nan Hajjaji Bila kina soye su ko wallahi toke a kasa yawa toke a kasa in ma yara ne da ran wallahi alhamdulillah ji inda yanzu muna da bangaren sai kana dai da bedroom ɗinka ya dawo kuskure ne fa ki ce kai ko dan Allah da rana kin isa ne okay to bari ya je yana yes if you in kin zabi ya je yana shikenan ba wani rana ba dare abinda kawai ba za ki iya abin nan idan kina cikin halin haila ko jinin biki so wannan in kika yi zammewa kika taskance miki kanki domin biyan bukatuwarsa wallahi ki zama cikakken zinariyar mace da ba zai fatan ma ku rabu ko in kika mutu sai ki dade sai ki bai iya aure ba saboda kawai ya tunanin wace ce za ta dauke irin wai na dauye ne da ya zo kawai to shikenan ko kina da yanayi ko baki da sha'awa zaki so wannan is very important sannan ina magana cewa ki zamto me kulawa da dukkan bukatun shi na jiki da na zuciya na jiki shine wanda nake magana ko kuma yace ruwa yake so wanka zai shi wani bukatuwa ne duk abin da ke dole zaki tanda masa ruwan wanka ina magana da zuciya kenan haka kuma kula da na jiki sorry haka na zuciya duk abin da zaki iya faranta mishi rai ki zamto mai kulawa da haka ba don kuma dan ganin kin zaman mai faranta masa at all the time sannan binariyar mace ita ce wacce take sace zuciyar mijinta wajen menene iya girki kun ga namiji wallahi kowani irin da namiji yana son girki yana son girki kai ki masa wasa da cikin sa so zinariyar mace mai kulawa ce da menene za ta dafa mashi in ma kuma dafa wanne do it at the right time ba ya dawo gona ko ya dawo kasuwa a lokaci ne kike bige-bige za ki kunna wuta ai ita can ma ai jikakke ne ko gawayin ma wallahi ruwa ya jika shi ki bar shi yana ha yana hamma ba ki zama zinariyar mace ba so zinariyar mace takan yi kappa-kappa ne mai gidanta kafin ya dawo abincin shi always ready sannan zinariyar mace ita ce wacce take ba mijinta kunnuwa mene sauraro kunnuwan saurare yayin da yake magana da ita za ta natsu ba yana cewa yana magana ke ma kin kuma kan yi yana magana saurara give him a listening ear ki ba shi listening ears ki natsu yayin da yake magana da ki kar ki taba magana harshen ki ya hau ya haye kan harshen sa ba ki zama zinariyar mace ba zinariyar mace tana kwantar ma da mijinta hankalinsa ne a kowane lokaci musamman idan ya shiga menene in ya shiga damuwa tana tabbatar da cewa mijinta ya samu kwanciyar hankali ne fiye da idan yana gona ko yana office ko yana majalisi ko dai yana waje so ki zam mai kokarin ganin kin kwantar ma da mijinki hankali gidan shi duk inda ya ɗigo ɗumin shi da zafin kwakwalwar shi ya ɗigo damuwa da ya shigo gida ya samu inda zai samu kwanciyar hankali to kin ansa sunanki a zinariyar mace so zinariyar mace tana da wasu fa'idoji a wurin mijinta na farko za ta samu soyayya a gurin shi irin sustainable soyayya mai ɗorewa soyayyar da inda ba ta canza ba ne zai tsota na har abada mijinta bai zai so rabuwa da ita ba wallahi zai zamanto you know zai ɗauke zai zamanto zai ji ta kamar tamkar zuciyarsa ce wannan ita ce zinariyar mace idan kika samu dukkan qualities na faranta mishi na mai da gidan shi aljannan duniya wallahi ba zai so ya rabu da ke baya ma fata so sannan kuma fa'ida na gaba shine tana ƙarfafa masa gwiwa idan misali yana da ƙarfafa gwiwa ta yanayin rayuwa wanda idan namiji ya samu mace zinariya zai samu natsuwa kwanciyar hankali da ƙwarin gwiwa na neman mene halal na neman yadda zai fuskanci rayuwa sai siffa na gaba shine samun albarka da rahamar Allah subhanahu wataala mace mai kyau kyakkyawa ina nufin kyakkyawa dole wai sai a siffa ba siffa alhamdulillahi abinda da namiji yake so ne amma idan siffa kar ki zama mai kyan ma dan maciji kyan da maciji ba a fatan shi ga kyau har kyau amma kuma cikin zuciyar baki kir to mun ce kyau ina nufin in an samu siffa kyan siffa alhamdulillah idan kuma kyau da yake magana na dabi'u mace zinariya ta ce mai kyawawan dabi'u sannan tana janyo rahama a gidan duk wacce take da kyawawan dabi'u ga mijinta Allah zai lullube ku da ke da mijin naki da ƴaƴanki Allah zai lullube you shower blessings endless blessings upon you the house members da dukkan wanda ke gidan Allah yana azuta gidan sannan saboda menene gidan ya cika da gare ki biyayya gare shi shi kuma ga tausayi a gare ki da kyautatawa you know uwa uba a ce kin sifatu da sifa ne na addini yanzu zamto kina da riko da addini to Allah zai lullube ku gidan zai Allah zai rufe gidan da albarka da arziki sannan kamar a hadisin muslim namba na 1467 inda manzo rawa sallallahu alaihi cewa almar'atu ni'man wato almar'atu ni'matu min ni'amid dunya yace wa khairu nisa'u dunya almar'atu salihah wato mace jin dadin duniya ce kuma mafi alkhairin mafi alkhairin mace ko kuma mafi alkhairin mata a cikin mataye mace a cikin mataye ita ce mene mar'atu salihah ita ce wacce dukkan sifofin da muke faɗi na kaza kyautatawa biyayya da'a tsafta kwalliya waye to duk ta tuturu shine yake nufi da mar'atu salihah to idan namiji ya samu ya same ki a matsayin mata to Allah ya ya ni'imta shi a duniyar shi sai dai kuma ya nemi cikon addini sai ya samu abin da zai cika da addinin sa wato mace wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin duniya da mutum duk wanda da namiji yake son ya samu kuma yake morewa idan ya same ta hadisin wannan hadisi yana nufin cewa mace wato mafi inganci da daraja ita ce wacce take da halaye nagari wato mai addini mai biyayya mai tsafta da tarbiyya kenan wannan yana nuna cewa mace ta gari wacce ita ce wacce take cike da ladabi da biyayya tana da daraja fiye da kuɗi da ado da kuma matsayi idan har namiji ko matalaucin sa idan ya samu ra'atu salihah wallahi ya fi wani shugaban kasar da bai da irinta mace zinariya a wurin mijinta ita ce ba ta wato ya zan ce ba kuma ba daga sama take faɗowa ba a'a ba wai a sama ne kawai ake samun ta ba kuma ba wai mace ce da aka haifa irin wai da darajar ba a'a ita ce wacce ta dage ita ce da kanta za ta samu ma kanta wannan quality din idan ta dage wajen neman ilimin addini sannan wajen sifatuwa da siffofi na tarbiyya da kyautatawa har kuma idan kika dora wa'annan kyawawan ɗabi'un ma ɗiyarki to insha Allah ga ki zinariyar mace kuma kin haifi zinariyar ɗiya so wannan shi ne insha Allah yayin da ita ma ta samu kanta a gidan miji kin ga miji da shi ma ya dace da samun babban ni'ima na rayuwa yana kuma da matukar mahimmanci kowace mace ta san cewa ta nemi wato sifofi ko mata sifatu da sifofi na saboda a kira ta ko mijinta alfahari da ita aka san tuwanta ta mene zinariya a wurin mijinta domin samun riba guda biyu ne samun soyayyar mijinta a nan duniya zai so ta fiye da kowace ɗiya mace sannan kuma da samun aljanna bayan ta koma ga mahaliccinta ina kira ga da yake yar wata mai so ta zamto zinariya a wurin mijinta ki sani cewa kina da rawar gani sosai rawar gani kuma mai matukar mahimmanci a cikin nasarar zamantakewar auren ku domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jaddada cewa har yake cewa a hadisin Tirmidhi na Ibn Majah wanda hadisin kuma sahihi ne yake cewa laukuntu amira ahadin yace da laukuntu amira ahadin ayyab jidda li ahadin yace da zan umurci wani yamma wani sujada an gane yace la amartul mar'ata an tajjuda li zawjiha yace da na umurci mace da ta yi wa mijinta sujada an gane yace bima ja'ala Allahu lahu 'alayha min al-khalq yace ba dan komai ba saboda irin ta sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora mata na mijinta hadisi yana nuna mana girman da musulunci ya ba namiji a matsayin shi na arjalu qawamun 'ala an-nisa da Allah subhanahu wata'ala yake fadi yace bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim dama saboda shi wannan da suke yi mana Allah ya sa su ne ya kira su cewa qawamun 'alaina so a matsayin hadisi yana nuna girman darajar da namiji akan mu a cikin gidansa da kuma irin girman haƙin da ya rataye a wuyanmu a matsayinmu na matayensu wato nauyin da ya rataye a waje a wuyanki wajen mijinki kamar yadda Allah shi ma subhanahu wata'ala ya rataya masa kula da cinki shanki tufafinki jaka da takalminki turarenki sabulun wankanki credit dinki kudin kashe wanki wurin zamanki wane ne ki dukka shi ne sai sa Allah ya ce musu ya kira su kawamu ne din to tunda dukkan nauyi ba a ce ki nemi komai gurin wani ba sai gurin shi to shi kuma sai aka ce sai Allah da manzo ka ce mu kuke kuma ki zamto zinariya wajen menene yin biyayya da da'a ba ki da wani abu da za ki faranta masa iyaka ki zama mai biyayya kyautatawa da da'a duk yadda za ki zamto kin faranta masa so kuma da zan sanya maganan wai sujada yace da ya umurci mace inda zai iya umurtan wani ya yi wani sujada yace da ya ma mace umurni da ta ba miji ta ba yana nufin wasu sujada ga wani Allah bane yayi amfani da kalmar sujada ne a matsayin misali mai karfi domin ganin don jaddada mahimmancin biyayyar mu da girmamawar mu da ga mazajen mu ana son ki kasance mai tsananin biyayya ga mijinki sannan ki yadda cewa ya mallake ki yadda cewa shine shugaba a gare ki idan kika haka so kin zama zinariyar mace shi yasa hadisin ke cewa wato yake fadin cewa da manzon sallallahu alaihi wasallam zai ce ki gure duban girman sujada so ba yana nufin wai a ki masa bauta a matsayin ki yi sujada da ake ma manzon ake ma Allah subhanahu wa ta'ala ba a kullum zinariyar mace ita ce mai kokarin cike hakkin mijinta da ni'ima da biyayya tana jure dukkan san zuwa mai juriya da hakuri tana kyautata masa koye da sarari to idan kika zamto haka tabbas kin zamto zinariyar mace kuma zinariyar mace ita ce uwar gidan kirki wacce ta tantance girmama da yabo ba irin uwar gidan da ke tika rawa na ga ya kwana biyu ana wani wani abu abin da kai ci wai uwar gida ne ka fasi ko to ba irin wannan uwar gidan ba uwar gida ki zanna ki tika rawa kina jujuyawa kin sa ko ki ko kaga suna ma taufi ko su sa ana video coverage an sa a yanar gizo wani amarya ne ka fasi dai ne fakasi dama na ji wata jira fira ce ko ta yi kiran ka fasi bane daga tana wai ni ne na me fakasi ne ki asuba to kina ta tsaya a ko fakasikin ne inda har zaki kunna waya kina tikarawa a gaban ƴaƴanki a gaban matan gida me dauka makila dan yaron ya saurayin gida ne yana dauka kina jujuye subhanallahi wai ke me capacity wallahi ko me capacity ba wata uwar gida me capacity ba wata amarya me capacity abin ma ya zama wani challenge ya zama wani competition sai kiga wannan ta wani wai tace amarya ita ma me capacity a capacity ne ba kafaiti ba abun ma abun ba ma lissafi sun manta wannan bidiyoyi da suke tura ma ne ba su da yana nan a duniya idan sun goge there and then when but san joy da ma already suna online sun riga sun sami bidiyo sun ba sun riga sun makara da ahliya da beta kar ma ki fara kina fa kin din wata din mutum da take wannan ran da fadi ta mutu shikenan me kai din fa bawa da ya faɗi ya mutu yana jin Allah gida mai kyau na lada shine idan kika bar aikin alkhairi ko ilmu yam tafa'u bi ko waladin salih yad'u la ko sarqati jariya duk wani aiki da kika yi na alkhairi kina kabari kake ta jin Allah so idan kika yi aka sun shi fa masu gargada jiki masu capacity dan ni ba wani capacity a nan wurin wallahi idan ta fara ta mutu yana nan ba yanda za a ya riga ya hau ya nan gizo wace ta goge shi kullum duk wanda ya kalla wallahi yana nan kalam yana shiga mata kalam Allah ya musifa wa iyadu billah wanda ya kamata mu dawo daga hayyacin mu dan mu masu tara masu sujina dina ko masu dina masu kade-kade ba zan je na fadi ba ai kullum ana gaya mana amma ba canji ba wani bikin da za a yi ba a wannan me sai kira shi ne ma event ko kamu ne in ba ya kamu ba za ka ji ai wallahi ba za mu kamu ba za mu yi dai kauye kauyawa ne sai kin je kauyawa a cikin daji kigansu kuma an kunna abin nan a jigarau ta sa tight waist ana mumur ana la ilaha illallah kuma da maza su yi su maza ne da mata kuma ana yi ana coverage ana sanyawa a TikTok ana sa a Facebook ana sa a wata yake wallahi idan ta mutu da ke uwarta da kika bar ta yi da ita din da duk wanda ke da hakkin kira ya kawo sound system din wallahi suna nan suna jin ko bayan mutuwar su duk shekaru kamar yadda muna ta ganin su Sheikh Ja'far Allah ya ji kansu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yanzu ba su alkhairi ke zuwa musu kala na alkhairi to ke baki abinda zai je miki kala na alkhairi ba sai na sharri wallahi abun kuka abun a taya su takeici ne amma kuma kamar lasting ne aka fara wannan aliji ta Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane dan shi ne ma babban damuwa kuma irinsu ko su gwanjo-gwanjojin nan su duwa'in nan wallahi ina tausaya musu ne idan ba su tuba sun daina ba duk irin su ne kan mutu aka ga su lamba sun tuba sun roki Allah ga yafiya ba Allah ya raba mu da jin kalalin musiba Allah ya sa kalan da zamu rika ji Allah ya kamu na alkhairi bayan mutu mai haihuwa kai ne so abin da yake magana ba wani amarya mai capacity mai capacity zai capacity ita tana kiran ta kanta mai capacity ai mace mai capacity ita ce macen da mijinta yake marari capacity ki shine ki zanto gol a cikin zuciyar mijinki ko tafiya yayi yana tunanin yana kewanki wallahi ki ce ne capacity amma ke kina nuna duniya ke ce amarya ne capacity ita mata ce ita ce alhali zuciyar mijin su mazajen su ba fa dadi yake suke ba dadin su yake ji ba kika sun zama to bankan koyo fakitin faki ba wani capacity a gurin so musifatu zinariya ki zama to ne capacity shine ki zam irin zuciyar mijinki koda ku hudi ne ya zama keci ai Allah ya riga ya umurce su fanki ma tsaba lakum minan nisa maslasa minan nisa masna ko aka ce maslasa wa ruba to idan har an kai hudin suke da shi to ki dage ki zama capacity da keci kololuwa cikin can cikin bedroom can kololuwa ai yi ne iya allo in ka iya allon ka ne ka wanke din ku hudi ne kawai jaki ki zama mai capacity waje menene ba wajen zuwa goka yau ne ki saki zuce shi ba ki zama capacity wajen menene faranta masa dadada masa wanda kullum muna fadin irin abuwan da idan kika yi faranta mishi shine ki zama mai capacity har yana tunanin zai tafiya ana sa matsaloli irin offices ma'aikatan abin nan wanda suke shifting yana Allah Allah a ce da ke zai tafiya yana Allah Allah tafiyar town din ya zo kanki ne idan ko in ita mai capacity ce har yana har sai ya rika dan ma ai ma tafiya ma an ma dan daga saboda ko bai ma sai ya tafi da ke bane ke capacity ce ba capacity ba so ki zamto mai capacity kiyaye dukkan hakkoki da faranta masa rai shi ne kin zama to zinariyar mace ina baka capacity hajiya a kin fito social media kina tallafa mishi nonuwa kina ban karewa kina karkada mishi baya duniya tana gani ki zama waki mai capacity no ai kawai ki je ki koma ki roki Allah ya fi miki Allah shi mai gafara ne mai yafi sai ya fi miki kuma tuba da ake so tabbatar nasuha ake so kin tuba to ki karba bada ke da tura a wani abu naki a social media na rawa na wani wane ne kaga mace da miji da fa ta ci kwalliya tana la ilaha illallah haukan kuma wata za ta ce baya ne ne ta tura mishi wa bai ne da bai bai ta bar shi mai daga shi sai ita shi mai na rikilla ba maki waya ci za ta iya lalacewa yan uwa ko a sace wayar shi kun ga dai akwai mutanen suka in sun yi nisa sai suke matan su turo musu al'aura ko irin abubuwan nan da ake yi mace za ta feel free saboda mijinta ne shi ma yana da illa kun ga ni illa za a iya sace wayar nan wayar za ta lalace zai iya kaiwa gyara ko ba ku gane ba yayi hakuri idan ya dawo kayan shi ne ya baje ki baje mishi ko kuma ya ce shigo mota maza ga kuɗi na turo miki maza ke nake bukata duk nisa shiga mota ki bi shi amma wannan tutura abubuwa a wayar wallahi suna da hatsari inda kina so ki zama capacity ko to ki nisanci nuna wani tsarecin ki ki sanya shi a waya ko mai gidanki ne saboda akwai tendency na samun matsala ko kira ƴaƴan ku fa ya aje wayan akwai iyaye mazan da suke suna da jawo ƴaƴan su kusa sosai irin za a dan ba su game ko yaro mu ne yanzu they are very aita suke sun fi mu kwanya kila zai kawai ta su sun shiga cikin inda ba a tunani sai su gama mu kuma a tsirara la ilaha illallah to yanzu menene za a kalli abu me yaran za su kalla na farko dai sun gama mu a tsirara zigidir na biyu za su dauke shi abu ne mai kyau they will copy from you tabbas sai sun ki rubuta ki aji wallahi sai sun yi especially when ko matan ne ko mazan ne shi yaro ba ruwan shi ba duk abin da you don't have to sit him down and say yi kaza they always copy from us abin da kake yi shi suke dauka so don Allah mu kiyaye sannan kuma ya maza hada abu mai kyau mai kyau ne in aka ce fari fari ne tas sai fa an garwa gaura ya shi da wani abu bayan da ba a yi baki a ce mishi wai fari fari da za a iya killa a dayin din shi amma baki baki ne in kina muku abu muku abu ne kake wani kira shi wani capacity alkhairi alkhairi ne sharri sharri ne to gaskiya wannan mu dawo daga hayyacin mu ba wani capacity a wurin so abinda nake kira kenan it's either you make your choice ko ki tuba ki koma ga Allah ki daina ko kuma Allah bayan tukunki Allah din zulubai sun dinka sauka a cikin kabarin ki kenan yana ajiye wannan rubutacce ne so mu kullum muna faɗi idan kina da ƴa zaki aurar da ita wallahi mafi alkhairi mafi alkhairi ni da damuwan an ce eh killa ke an sanya gate da ke kuya kullum nan ina bada ina nan video na kasa goge shi da yata ta da akai Abuja cikin Abuja wallahi aso villa cikin Abuja wato yarinya ta dage ita sai dai za ko da zata ta ce walima irin sun kwalkwaje sunna din nan tace za ita zata yi walima irin da bibiyan yanin gizon nan to yani a ce tana irin tana bibiya ta tace wallahi in ba ni aka gayyato ba to ita ko ba za a yi walima wannan ba a ce wasu sun yi kusan wata saka jin sai karab sai ina dan ɗanin ita uwar sai sami ya ci karo da Facebook page ina shine sai ya tambaya da Allah ya zai samu number malaman nan to yaro na babban yaro na sai ya ce su magana private shine suke magana ya bashi number yace me zaka yi number da yace ai wallahi gashi 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 to sai da ma aka samu number aka kira ni sauran kwana sati daya a yanzu bai ma sati ba ina kamar wata bai wuce 5 days ba ina tunda suna kira mala wacin ce nace eh alhamdulillah wallahi Maryam tani don Allah kake ce a a nace kai ce a lafiya kace ai wallahi kin ji kin ji yarinya to zaka za nace a ba ku da problem ba matsala a ina ne suka ce Abuja nace to tura dariya nace to fa shi da nace bazan je ba nace yanayi ne na kidnapping nace kawai ni an taba yin haka wata MC ce ita kawai ma MC aka irin gaya ta tuwa bata sai ina take zuwa alfiya wallahi an yi planning ne in kin ganda matasa suka yi kata-kata da matan nan raping suka lalata matan to wannan abin ya zama mu akai wallahi da na ce bazan ji ba sai ni kira malam nake ce malam Bukhari nace kaji yace akan me ba ki je ba ai ba ki da kwani Abuja ce wallahi malam ina da so sai ma ni jini na gashi sai ce to ai kai abin da zaki ki je can a binciki wurin to dai aka ce mu ga muku haka muka trace ne je gidan kanwata to ta dauke ni muka je aka tracing da mijinta aka tracing event in the next morning dan naje na kwana this morning aka ji wallahi in rage muku ƙarya ni ba zan iya bambanci wani irin tankame man hall ne malam dukiya har dukiya Allah ya ba su duniya wallahi kun san amma mamaki dukiya Allah ya ba su duniya fa amma yanzu za gane kullun ka faɗi wannan wai ba kuɗi bane sharholiya ne kai mai dukiya sharholiya ne kai za ka yi a ciki duka kaf lokacin da na ji dan na je kusan daga ni sai MC sai inda ya masu shiryawa to maza ne masu shirya lokacin ba a zo ba shi miji kaina ai miji kan wata nace ta fi ma kawai tunda na zo na gane ina hannu na kwarai dan wata da muka yi karatu ita lokacin ne ina tana Arabic ne tana kuma sai ni kuma ina degree lokacin to ashe mu bi aka ga ita Zaria sai ni kuma to ina ganin ta nace oyoyo an ce ni sabu na zuwa amma da ina ta tunani wallahi to rayuwa baka sani ba you know to ina ga muku hall din nan da irin abin da aka har aje na abinci ciki kabba bayan da suka gama inda kika san kamar an share ba na miji ko daya a ce an ba su tai ko su bace suka da uniform suka aikin su Allah dubban mata ne a cikin hall din nan ba na miji ko kwara daya MC mace ki kun san abin sha'awa wallahi sun hana suka haramta ai coverage ku gona abin shi ya burge ni wallahi sun haramta suka ba wani me in ma coverage ne kasan waje ne wannan bentin za a zo a musu wallahi ba wani coverage ke hoto ma ba yi ba nike kawai nace mai ita amarya nace mutum bari mu yi hoto na dan coverage yana a wayata amma wai a dauka kai wannan abu ya yadi har gobe yana ban sha'awa ana sa sound system irin me ake irin waƙoƙin dai da na abin nan alhamdulillah ba hai goha ba irin dai waƙoƙin musulunci Allah na waye ga nasu daga ina kaman an ce in kalla ta wani dan gefe yara ne kwata kwata ba su shekara 12 ba su biyu su suke controlling din music din su ma sai aka rike su da bana aka rike su ba ta ganin mu ni ma Allah ne yasa na dan ta faɗi na ne ne ga na kan su zance mai ta anti ita anti duka dai da ashe da yaran da suke ba ma ashe da dan yara ne ba wani ɗa namiji to dan Allah akwai randa ma na sa tana bibiyar status dina sai na sa nace irin na ina irin memories din nan nake ta ina tuna wannan wuri sai daga ta kalla sai na kuma nace a ta ki hakuri ko na sa ta ci haba malama ai ba committee da bake nuna ni ba wallahi abin da yarinya nan tace kenan ta ci haba malama ai ba committee da bake nuna ni ba to dan Allah mu ba komai komai ba titi sakiya abin da haba shi wallahi tallahi fata ba da taroci yana tsudiyar mu amma mun yi shekara biyu muna adashi sai mun je mun kashe ta shedanci shi ba ko mi sauki wallahi ta hana kanta ci da sha saboda wannan tsiyan ta ji kuma ta tsiya ta aurenta aure yana ta mutuwa ba wani abu bane ba a gina shi tun daga wannan lokacin Allah ya riga zare albarka misalin sun san ya tsine ma duk wani alkhairi da bawa zai samu a caci Allah ya tsine ma abu to aure nawa zaki ji ba ma shekara kika ji an ce wai an rabu saboda irin wannan abubuwan wallahi yarin abin take min kenan nace Allah kika haba wala kai ki damu malama you know irin ita tunda ne ban nuna ta ba in wata ce ya salam ha to dan Allah mu dawo daga hayyacin mu mu dawo daga hayyacin mu ai tace mun nace kin haihu ne tace a ai na kusa inda na haihu zaki zo nace a ran ko zo wallahi abu ya burge ni sosai wallahi duk dai wannan ba har yace mun yace amma ba ki shawara da ce mana ina je ce in kin da kai wa azumin mutuwa kalina lecturer ne a ABU shi ma mun tattauna da Allah ce zan je ci ba yace amma yace kin sa Allah ya ce yace in kin da kai ki rika cewa fa ki rika maganan mutuwa na ta ya bakin ku yi ido ɗaya da mallam mallam yace ɗaya ba ɗaya za ku tana late ku bar miki hold up wallahi to da nake kawai iyaka akan aure da yanzu za a ta kula da mijinta ne kawai ne yau sai yace min kuma yace zai yi ya ci gansu da hijabai to amma ni bai dame ni ba gelan luka ne amma kuma ai duka mata ne kuma ko wace za a kawo ta a mota ne daga gurin ta shiga ciki an gama ta shiga motar ta menene a wurin ta gaya ni abu ya min kuma yace gansu ba wai gelan irin na kai ki bar sallah ka edina ki bar mu da yin siya wallahi ki bar mu kai ba kowa kina jin ki amma a wani a fito da wani gashi a saki gele a nan a sa shantili la haula wala quwwata amma duka suna ga ku dan ce gele ko gele ne na mutunci yawanci ma lafaya sai abaya yawanci idan da suke kenan so don Allah mu kiyaye wallahi duniyar nan ba mun zo ba mu tabbata bace ba so in kina son ki ansu sunanki a zinariyar mace a wurin mijinta ita zinariyar mace mu san cewa ba ta zuwa ina wurin bokaye ba ta zuwa wurin batattu masu batarwa domin su sun bata already kuma suna so ku taru ku bace ita zinariyar mace a kowane lokaci da Allah kawai take dogaro a duk halin da ta shiga you know bangaren da kanta ne ta samu matsala ko ku ta samu matsala ne da kishiyoyin ta ko da mijinta ko akan ƴaƴanta wallahi ba ta neman taimako kowa sai wurin Allah wannan ita ce mene ita ce zina ne zinariyar mace so duka lamuran ta takan fawwa bawa Allah ne ba ta sai da imanin ta domin menene domin duniya domin abin da ta sani shine duniya abu ne yar kankanuwa kankanin lokaci lahira shi yake da lahira ita ce take da tabbas so zinariyar mace ta kan menene zance ta san cewa boka wallahi bai sai ba ta komai ba ta san cewa menene abinda idan abinda ya same ta ta san dama yana cikin littafin kadaranta ne kuma almazan sun mece maramin musulmi da abin duk wani musulmi abinda ya same shi min nasabin wala wasabin wala hayyadul safo yace hatta shaukatun shakuha aya wani kitata su ya toke ki yace illa ma illa sai kafara lahu sai Allah ya kankare miki zunubanki min fataya mu ko sai Allah ya wanke miki zunubanki to ta riga mu ita mu zira da mace ta san duk wani jaraba da ya gito a rayuwarta ta san kankara ne na zunubi so ba ta kai matsalar ta wani katon boka ba ko ta me aljanu ba duk masu aljanun nan suna bada magani bokaye ne ku nisance su yawa ku nisance su so ita mace zinariya ta san cewa dukkan lamuranta a hannun Allah yake idan kina son ki zama zinariya a gurin mijinki shine ki sa tsoron Allah ki zuce ki ji tsoron Allah ki taskanci dukkan imaninki ki nisanci duk wani sukokaye da ɗan tsubun nan Allah ne kadai zai iya biya miki bukata duk wacce tafi tsoron da Allah shine Allah kuma take tsoron ranan da za ta tsaya a gaban Allah subhanahu wataala tun ayyau ta fara wannan tunani to wala hannata an hawa wato idan ta hana kika idan kin hana zuciyarki abin da kike so fa innal jannata yalmawa insha Allah Allah wato matatara da kuma makomarki da mu insha Allah ita ce aljanna so ita fa aljanna manzo Allah sai ya riga ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba yace dukkan al'ummata za ta shiga aljanna sai sahabbai suka ce waman aba ya rasulullah waye to zai shiga aljanna yace man ata'ani dakhala aljanna waman asani faqad aba yace duk wanda ya da'a gare shi yace tabbas ya ma shiga ne duk wanda ya da'a da manzo Allah yake kenan aljanna abu da take a shi sai kaga dama ne zaka ki shiga yace idan kuka muka ma'anan manzon Allah da'a yace zan shiga aljanna yace idan ko muka ki shiga aljanna to shine wannan idan ba mu san shiga aljanna to ni kin shiga yace man asani faqad aba yace duk wanda ya ki yin biyayya ya abin da din manzon Allah yace to hakika yake shiga aljanna ya zabi ya shiga wuta so wannan da shine nake kira an kula mu da kamar yadda na ce na yaji ina ga yau ma zan takaita ba zan tsawaita ba kawai yi haƙuri yan jari ne wani yi haƙuri ko ko yi fushi kai yi fushi to ai gashi alhamdulillah yau kun zo da wuri so abinda nake faɗi abu yanzu yau matso kusa mun kusa tashi da kai na san kira a zan neme ku ki ji ba yanzu kawai saboda yau a gane da na ɗan zuciya yawwa to ai kar nan gaba a ƙara ne so abinda nake cewa muna ta magana akan zinariyar mace zinariyar mace ita ce ƴar gayu ita ce turaruka duk wacce ke son turare lallauta ta tuntuɓe ni a tambayar jajalila na? Ina nan ne ba a riba turaren ko ina ma yau wannan can ko ina ma an gane abin da nake nufi amma kan ku je kuna gwagwaɗa ma guri mai daraja fa turare ba kowane turare ake sa ma wuri mai daraja tsakani da Allah in kina so ki asusunan ki a zinariyar mace wannan wurin ya fi ƙarfin turare barkatai na? So ina maganin ki amsa sunan ki a zinariya ta iya tarairaya kullum ba za mu daina faɗi ba yayin da mijinki wallahi zai yi tafiya ya san dukkan wa'innan ɗabi'u naki na tausaya masa idan yana da shi kin san yana da shi although akwai mazajen da su kuma ba su da wannan la'akarin a kullun ba to ni na gani idan har kika sifatu da sifofi na zinariya ai hakuri na ciki siffan zinariyar mace ita ce a same ta mai hakuri duk wasu halayensa ki zamto ne hakuri kina gani ki rika rufe ido kina da kishiya tana muzguna miki ki kan baki gani ba ai akan ce mana ki zama kurma ki zama kauniya to in kika zama wanda siffan ce zinariyar mace ce sai ya kasance zinariyar mace siffan ta shine mai ibada zinariyar mace idan kina da damuwanta za ta tashi cikin dare idan dare yayi ki janye jiki ta tafi da fajiruhu annal madajia ki janye jikinki daga gurin kwanciya don Allah ba wallahi idan kika siffaci da siffan kiyamul layli kin yi sallama da bakin cikin duniya da lahira ma zinariyar mace ita ce mai tashi karfe 1 ko 2 ko 3 ko 4 kai nafila na ga muku ibadan da Allah subhanahu wataala ya fi so shine addu'an ibadan da kowane lokaci kike yi ki sa maranki misali ko da ki tashi nafila sai ki witiri saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Abu Huraira da Abu Darda sun faɗi cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yace halili ko wannan shi kuma yace habibi wato da bada'i na wanda yace Abu Aunata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya min wasiya yace kar wato a rayuwar ka rayu ba tare da sun kula da abubuwa guda uku ba yace wannan siffan ya ci sabutu da ci siffatu da ci sanin ki zama shi zaki zama zinariyar mace Abu Darda an san sahabi ne mai yawaita yin azumi ki siffatu da yin azumin alhamis da mene da litinin an gane ko kuma zan sula a cikin abubuwa guda uku yace kar wata ya wuce biki azumi guda uku ba wata ba da yawa da yawa na san dai maza sun ce wannan shirin maza wani daga Ramadan sai Ramadan akwai wanda hata na arfa ba su yi saboda ba su san lahirin su ba duniya kawai suka zo zama ba sa ma lahirin su tana ne so a matsayin ki na zinariyar mace ki tuna da wannan hadisi na Abu Darda da Abu Huraira ki azumci wa azumi uku a cikin kowace mene wata it's either a woman first 10 days of every month misali goman farko muna da 30 days ba goma na farko ki guda daya goma kwana 20 kenan ki daya a cikin kwana goman goman kwana goman na goman duka shi shi ma ki guda daya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan ba ki shi da haka ba to sai ki yi ayyamul bid wato kwanakin farin wata an gane ai su ne 13 14 da 15 na kowace wata kwana uku mun samu ba to kin gani wasiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan kin dora shi in Allah ya yarda yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi irin alkhairin da ke cikin azumi Allah subhanahu wataala ya ce dukkan ibadu kowane ibada ta ce in kai kaza kana da lada kaza amma ban da azumi ka fata shi kawai yake ba musamman in kika yi fi imanan wa ittisaban ki yi shi da imani da ikhlasi sannan da kwaɗayin samun lada kenan riya kai ya shiga ciki idan har kika zanto kina sifatuwa da wannan ki zamanto zinariyar mace wanda insha Allah wallahi din Allah ya da wuta ya haramta a gare ki da idanun Allah insha Allah saboda me idan kika yi azumi da wani imani wani tsaban Allah zai nisanta fuskan ki fa in zaki da nayi ni guda Allah zai nisanta fuskan ki da shiga wuta nayi ni gudan wa ya san kwanakin ko shekaru so don Allah mu kiyaye mu tsaya duniyan nan kwata kwata yanzu dai muna kallo duk abin da kika tara wanda suka tara ma ina dan tata su suka tata wanda an ce 1960s yake da private jet 1960s dan Allah ku gani ina yake yanzu da jikin din aka rufe shi da halayen sa alhamdulillah kuma an yi abin kirki dai ba daje gurgudu eh ina yake to a cikin ɗan kankanin kankananin fatuccuka ko watanni is not up to 2 months yake gani tsakanin shi da baba Buhari ko wanda ya ishe zama mana wa'azi idan kudi ne wannan ba Allah ya tara su ina yake yanzu yana kan daga shi sai aikin alkhairin sa sai abin da ya tana da malahirin sa idan shugabanci ne Buhari yayi dukkan abin da kuke tunani yayi ka PDF yayi gwamna yayi shugaban kasa a soja yayi a farar hula ya to menene yanzu ina yake to sai ni dinwa yes who am I ban tara komin komai ba ba ni da komin komai in yi zuwan zomo kasuwa ni ban tara ba kuma ibadar manza na yi ba ai babban hasara ya kai babban hasara wallahi tallahi babban hasara ba kaman irin wannan baki la hawla wala quwwata illa billah to dole ne mu koma mu rike ibada kuma mu yi shi da ikhlasi dan duk abin da muke the most important thing is for you to do it ka kalli Allah fuskar ubangiji ka tura aikin Allah kullu addu'ata Allahumma tayyir aina ka tsarkake mana ayyukan mu da sum'a wariya ya Allah karka ba mu yi wani abu dan mu burge ko dan a ce mun iya ko dan a ce ka ai wallahi kaza ya Allah ka tsarkake wani ayyukan mu na baya da ne yanzu da wanda zan yi nan gaba da gariya da sum'a waye zaki me ta isa ta baki tana da aljanna ne ko wuta da zaki abu domin ita kami yadda mu gina ibada ko wani aiki wallahi dan fuskan wani ko dan faranta mu wani islamiya ai wallahi na shiga islamiya wata wai yau tana da kishiya wata shiga islamiya ne dan ta nuna mace ita ba jahila bace shikenan fa ya tsaya mata anan din a wannan tayi dan ita ba jahila dan ta ba ladan haka wannan da baki na samu ladan ita ba ta ne ce ta zo ta baje karatu sai dai Allah ya tabbike tana zuwa yau da gobe killa Allah ya tsare ya ce killa zuciyar ta tsarkaka alhamdulillah dai ta zo da gumu da niyya mumuna to Allah ya tsarkake ta amma duk abin da baki kake dake shi domin wani aje da mila ta yanka kaji sai ta tare ara ku zo a tattaro sadakan nama alhali tana yi da a ce aje jamila ai wallahi akwai sada akwai matan kirki ne kaji take rabawa to shikenan ya tsaya anan wannan furcin da su suka yi suka ce aje jamila ai akwai raba kaji shikenan fa tsarkake niyya is very important yana da muhimmanci fiye da tunani in baka ba kai ta tamkar da kina tsiyaye ruwa a basket tsiyayewa ko kina ta ɗibo ruwa kina so cikin drum sai amma a ta basket zaki rika sawa ki zo kafin ki sa a random ya tsiyaye to tamkar da aikin banza ne ki wani aikin banza ne ko ba aikin banza ba to wallahi aiki da babu ikhlasi wallahi tamkar da wannan aikin to muna magana in kina so ki zama zinariyar mace sai ki zama mai menene mai tsarkake niyyarki dukkan aiki da zaki gina na ibada ke ko menene zaki ki san Allah kashi zaki je ki go a ci ga tele ko zawo ya kurrin ki ya abin nan ko maza ka miki ki shiga tele tsarkake niyya zan je ne dai in fitar da cuta da in ji dadin ibada kin so kake niyya Allah ya rubuta miki ibada kuma dai kashi zaki dake ko me zaki ki tsarkake niyyarki zaki rayu ne cikin mizaninki kullun hawkawa an gane ai akwai wanda zaki ji an matan uku ne za a yaro a gudu Qur'ani a gyara murya alhalin tana sallah ita da idan kun je take tsayuwar sallan da karatun sallan inda zaki da ko ta window zaki mata kuka amma wajen su ce ai irin ta dan abun nan din su sai ki da an gyara murya an shi an kaɗe shi ya kace fa kenan wala dama dama kin dama dama kin take ni barci inda ha baki irin wannan garki da ke barci an gane so don Allah nayi maganan kiyamul layl dan ina da yakini ga munan muna da yawa za iya samu goma cikin mu wanda ba sa tashin dare wallahi idan har baki tashin dare ki yi hafara wallahi ki yi hafara barci yana rai na jira ki kabari barci kuwa yana miki dadi barci kuma shedan zakin yake shi yayin da kike jin zaki tashi lokacin kamar yana miki lalobe yana irin abin nan kwanta kwanta na al ba tashin ko kar ya take yayi ikhlasi kaji irin ba tashin ba san tana tashin dare da gaske ku kiyaye ku rage barci barci ga mai kika zo duniya shi fa Allah subhanahu wataala me yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun an gane yayin da kike son ki tashin wallahi sai kin yake to ki kuza ku rika sanya alarm mu rika sanya mene alarm idan har ya zamanto kin saba kuma ko ba alarm idan ma lokacin tashin ke zaki ci da ki ya bushe ko kina period to manzo sallallahu alaihi wasallam yace man qama idan wanda ya tashi cikin barci wanda yace kina cikin ce bi sai Allah mu tsara alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amata wa ilayhi nushur kin yi salati kin yi addu'a nan kawai sai kice la ilaha ba sai su yi fadisa kin sai la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhana Allah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim rabbi firli kina period daga hannu ki ga wa Allah ki addu'a manzo sun ce wallahi Allah ya karba ina kuma ya ci ga ki alwala ko bi kuma da zamu yi mu rika kiran manzo sun ce duk abin da yake yi zai yi ko sai ya ce bismillah zaki shiga bayi ban ba iyaka a ofis alam ina ofis kamar da khubut wala khabai bani kici sai kice bismillah ko tsira ka zaki in kika ce bismillah sai nake yi addu'a ki to shedan ya dai da kai kira bismillah wallahi ba ya riga yayi nisa da ke babban duniya so komai zani bismillah idan ba amma dan zaki zauna akan toilet ba yi bismillah already addu'a da kika yi kafin ki shiga toilet ya wadatar ki bismillah allahumma ina a'udhu bika min al-khubut wal khaba'ith sannan kuma an ce ba jinnu masu wahalarwa masu yin fita daga cikin mutane kamar na cikin toilet yawanci ana dauko su a can su kamar ne da kyar suke fita to ki zama komai naki kawai da bismillah kuma komai ki rika daman ma shi kamar yadda Musulmi yana daman mu da abuwan shi da dama-dama kuma ke ko yara ƴaƴanki cikin tarbiyya shine idan za ki sa mata wando in ta haka habu ki ce a'a dama idan za ta sa hannu ta miƙo miki hannu ki ce a'a ba kyau dama to haka za ta tashi miki za ku fata kan ta haka za ta harba hagu alhali mu da kanmu za ki ga biyo na kan lura da za ku ce haram kawai sai yake da hawar ba da hannu to ta ina kuma za a yi tunanin za ki tarbiyyar ki da yake ke ke ma ɗan ba ki tarbiyyar ki akan yadda ya kamata ba yaro yadda kika bringing that up haka zai ɗore miki idan kika masa take fara tarbiyyar sa tinda ga wani babban tarbiyya mai kyau da zai zama khairan ga breastfeeding mothers masu shayarwa matsalin da ake samu ƴaƴan mu sun zama to shedanu mawaka haddan wata tiya tun kina shayar da yaron ki kina kallon sa kina sai ki a'udhu billahi ki isa'aza ki basmalah ki fara karatu Fatiha a hankali da kyakkyawan abu ne kina yana dankalin kina mishi wasa kina dan haka amma kina karatu duk sanda zai sha nono ko za ta sha nono in kin yi na watanni misali sai ki dora da sauran karanin suruwoyi duk san da ke shahada ta nono ko shahada shi wallahi insha Allah zaki tarbiyyaci yaro mai kaifin basira da haddan Qur'ani haka kwatankwacin ɗaya da other side idan har kina shayar da yaro nono ki kunna kira kallon gari yawa gari yawa ne ne labari na za ku yi dariya a arewa ko yara gari ma yawa nan ana gari ya ne shi ne kaɗai wanda ke tabi ina son kalla ina son program ɗin gari yawa ne shi ne kaɗai nake abin nan to waƙoƙin nan yana yi yaro kin ga yana tunawa shi yana haka ma yana cewa yana dan taka rawa to ki shiga uku wallahi kin cikin boni da gaske da yawa mu yanda muke shayar da nono wayan mu na kidi in ba waya ba muna saurara a wani surrounding abu na din dai background sound din dai waka ce to kin samu matsala to masu yan kananun yara masu ragon suna kan haihuwa daga yanzu san da zaki shayar da ɗa nono da ƴan mata yan mun nan idan mun kai ku daga ciki ha kin aure ko yawa idan mun kai ku daga ciki ku rike wannan yayin shayar da nono ya zamto kina shayarwa kina yin kina karanta Qur'ani tartilan da tajwidin sa insha Allah yaron ki ba zai lalace ba zai kuma tashi da kaifin hajja an gane ko ina son dama sha bita ne tashi sha bita yi ko yawa wato ai na ga in dai ba da kun gani ko kun ga tsaya zan kira nan tsaya zan kira na yake akwai inda zan je so idan ba abu akwai tambaya na sama babu na'am Allah sarki baba tana fama da jikoki kenan baba tana fama da jikoki daga Allah sarki ta wani ki ya kada ma an ce ki idan imani ka kafa imani shine kinga kin yi amfani da karfinki da bakinki kila ma hada hannuyan kananu kina fofo kuda ba za ku je ba dikin yi ko to wannan kuma sai ki bar ma Allah ya sani ba ki rike wannan ba ki riga kin yi naki ai baba ki riga kin yi naki kuna wani ba baba dariya ne Allah sarki ina baki so o Allah sarki ki ta jin waka eh kin suna dariya shiryayyu to wallahi ku ba kan ku fada da kunni da gani da baki da wuri furici wallahi ranar lahira duk sai we must account for it mala'iku suna mala'ikan da ke daukan maganan mu da saura duk komi wallahi yana nan wallahi kenan idan furici kika ce wallahi yana nan a rubuce haka sauraro duk abin da kika saurara a day will come a ranar lahira da sai kin yi bayani duk wani ana gaya muku duk ba ma iya muna ganin kamar wasa ne to Allah ya sa kan mu da na sani Allah ya kiyaye mu da na sani Allah ubangiji ya sa mu wani lafiya in ji shek bakanda ne shek Dr. Professor Fantaniko ya ta Allah sa mu wani lafiya da hanaka Allahumma